tashan Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya a wannan rana ta yau Juma'a wadda ta yi daidai da 16 ga watan Yuli shekara ta 2021 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Wasu daga cikin 'yan kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar Jovenel Moise sun taɓa amfani da shirin horon soja da na bayar da ilimi da Amurka ta samar. Jiya Alhamis, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓen ƙasa a kan lokaci a watan Disamba. Haka kuma ra'ayi cewa da alama kasar Iran na ƙara himma don auna Amurka da sauran ƙasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji ko ina aka kwana a kan dokar zaben Najeriya a majalisar kasar.
Gaskiya kuma ita ce a bari zaben nan in aka yi shi a tura shi ta na'ura nan take. Wasu sun zo da fasalin cewa a'a babu sadi.
Har yanzu kuwa 'yan fashin daji a Najeriya na ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da shamaki ba ko kuma abinda ake gani mahukunta sun gaza.
Sannan suka yi awon gaba da dabbobin garin gabaki daya. Sun shiga kwaran gamba, sun kashe mutum uku, sun shiga tsamaye, sun ɗauke dabbobi, sun shiga masawa, sun kashe mai gari.
Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya da rahotanni kuwa, sai mu kawo muku shirinmu na manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan rana mai albarka ta Juma'a. Amma dukkan mu mu kai ga waɗannan, sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Wasu daga cikin kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar Jovenel Moise sun taɓa amfana da shirin horon sojar na bayar da ilimi da Amurka ta samar. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon cikin wata sanarwa da aiki wa muryar Amurka ta saƙon email. Bayanan sun fito fili ne lokacin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa. Laftanar Kanar Ken Hoffman ya faɗa haka ba tare da ya bayyana lokaci da kuma inda aka yi horon ba. Binciken mu yana gudana, saboda haka ba mu da ƙarin bayani a wannan lokaci, a cewar Hoffman. Tun farko dai gidan jaridar Washington Post ne fara ba da rahoton. A cewar Pentagon, ma'aikatar tsaron Amurka tana horar da dubban sojoji da kudancin Amurka da Amurka ta tsakiya da kuma yankin Caribbean a kowace shekara. Jiya Alhamis, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓen ƙasa a kan lokaci a watan Disamba, yayin da ake ci gaba da damuwar cewa za a iya ɗage zaɓen. Kwamitin tsaro ya jaddada muhimmancin zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisu na gaskiya da gaskiya, wanda zai kasance mai gamsarwa kuma abin dogaro, kuma ya jaddada muhimmancin shirye-shirye don tabbatar da an baiwa mata da matasa cikakken daidaito da kuma ikon shiga a yi da su, in ji majalisar kasashe 15 a cikin sanarwar. An shirya zaben da za a yi ranar 24 ga watan Disamba, shekaru 70 tun lokacin da Libya ta ayyana 'yancin kai a shekarar 1951. Amma har yanzu akwai sauran aiki, yayin da ya rage watanni 6 game da shirya tsarin doka da tsarin mulki don kada ƙuri'ar. A wani taro da aka yi a Tunis a watan Nuwamba na shekarar 2020, maza da mata 75 sun hallara dan tattauna batun siyasar Libya kuma sun zabi rana tare da amincewa da taswirar share hanya dan shigar da kasar da ke fama da yaki zuwa zababbukan da ake yi niyyar zama na kowa da kowa sahihi kuma na demokradiya. Abokai na kudda kudma na iya samun sabanin ra'ayi inji shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis yayin da yake tare da shugabar Jamus Angela Merkel lokacin da shugabannin biyu ke amsa tambayoyi game da babban tawamancin da ke tsakanin su kan bututun iska gas na kasar Russia. Biden ya ce Amurka da Jamus za su duba irin matakan da za a dauka idan har aka raunana tsaron makamashin Ukraine. Bututun mai na dala biliyan 11 na Nord Stream guda biyu sun kusa kammaluwa kuma za su baiwa Jamus damar ninka yawan iskar gas din da take shigowa da ita daga kasar Russia. Amma zai iya tsallake kasar Ukraine dan haka zai rage wa kasar samun kudaden shiga. Biden ya ce shi da Merkel sun amince cewa ba za a bar Russia ta yi amfani da makamashi a matsayin makamin tilastawa ko yi wa makwabcinta barazana ba.
Labaran duniya kashi na farko kenan. Kamun mu kai ga na biyu, bari mu fara da rahoton mu na farko. Majalisar Dattawa ta amince da sabuwar dokar zabe da ta yi wa gyara a wannan shekarar. To amma sai dai an samu takaddama akan kashi 55 karamin kashi na biyu da na uku dake cewa a baiwa hukumar zabe damar aikawa da sakamakon zabe ta hanyar da taga ta dace, ma'ana ko ta yanar gizo ko kuma ta hanyar rubutawa da hannu. Amma majalisar bata kai ga amincewa da wannan tsarin ba sai da aka kada ƙuri'ar raba gaddama. Wakiliyar muryar Amurka da ta halarci zaman, Madina Dauda, ta yi komuna da ƙarin bayani.
Those in favor that clause 52(3) as amended by Senator Bassey Akpan say aye. Those against say nay. The nays have it.
Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya bada damar kowa ya kada ƙuri'a na amincewa ko kuma akasin haka a batun aikawa da sakamakon zabuka zuwa hukumar zabe a lokutan da aka yi zabe a kasar kenan. Anan a kawo majalisar dattawan ne yake kirga ƙuri'un da aka kada.
We have yes, we have 28, we have 52 nays, we have 28 people absent, so total number of votes cast is 80.
A bisa wannan ƙuri'a ana nufin waɗanda suka goyi bayan dokar a yadda take na ko a aika da sakamako ta yanar gizo ko akasin haka. Senatoci 28 ne suka amince, waɗanda kuma ba su yadda da haka ba mutum 52, sannan mutane 28 ba su zo zaman majalisar ba. Wannan gyara da aka yi ya shafi kashi 52 karamin kashi na uku ne. Abin da ya dauki hankali a lokacin da ake muhawara akan wannan dokar ita ce batun irin karfin fasahar sadarwa ta zamani wato internet da ake amfani da ita a kasar. Wasu sun ce kashi 43 na kasar ne yake da karfin fasahar sadarwa ta internet, sannan kashi 57 kuma ba su da fasahar sadarwa mai karfi da za a iya amfani da shi wajen tattara sakamakon zabe a kasar. Wani abu da mataimakin mai tsawatarwa ta marasa rinjaye a majalisar dattawan Senata Ibrahim Dan Baba Abdullahi ya tsokaci akai yana cewa,
ni dai kamar Allah ya san na unwani da conscience na kuma na unwani da cewa ni dan jam'iyyar PDP da aka zo wannan magana ni na higowa bayan ai gaskiya. Gaskiya kuma ita ce a bari zaɓin nan in aka yi shi a tura shi ta na'ura nan take. To wasu sun zo da fasalin cewa a'a babu sabis. To ni tsakanin da Allah an kawo min takarda wadda ta hito daga NCC wadda ta ce akwai coverage 90.8% coverage in an wani da 2G platform. To saboda haka ba gaskiya ba ne wanda ke cewa 46% tsakanin da Allah. Mu dai mun tsaya kan haka nan kuma aka zo aka yi ƙuri'a din ta gwari-gwari kuma Allah ya sa aka rinjaye mu, saboda haka muka amince da abin da majority suka ce suka so.
Tun shekara 2018 ne dai majalisa ta 8 ta yi gyara akan dokar zaben nan har sau uku, amma shugaba Muhammadu Buhari yake amincewa da ita. Abin jira a gani shine ko a wannan karan za ta samu ta tsallaka siradi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ubangiji Allah ya kyauta. Har yanzu dai ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya tashi na biyu.
Da alama kasar Iran na ƙara himma don auna Amurka da sauran kasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo. Suna gudanar da wasu ayyuka da nufin yaudaran ma'aikatan sojan Amurka da kamfanonin tsaro na kafafen sada zumunta. Hare-haren da Iran ta kai na baya-bayan nan, wanda kungiyar da aka sani da Tortoise Shell ta shirya wa kamfanin Facebook, ta yi amfani da mutane na bogi ta yanar gizo don yin mu'amala da sojojin Amurka da ma'aikatan manyan kamfanonin tsaro domin samu shiga kwamfutocinsu da kuma satar bayanai. Wannan aiki yana da alamun samun taimako don samun ci gaba. Yayin da yake dogaro da matakan tsaro masu ƙarfi don boye wanda ke yin sa. Facebook ya faɗa aje alhamis a wani shafin yanar gizo, yana kiranta wani bangare na hanyar sadarwa mai matukar faɗin aiki da kyan asiri.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. Bisa ga yadda hare-haren ta'addanci ke ci gaba da jefa rayukan al'umman Najeriya cikin halin rashin tabbas da kuma tsaka mai wuya, wasu daga cikin 'yan kasar na ganin cewar akwai bukatar gwamnatin tarayya ta baiwa gwamnatocin jihohi iko na bayar da umarni ga jami'an tsaro da hasashen cewar ko hakan na iya samar da sauki ga matsalolin. Wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya yi muna nazarin halin da 'yan bindiga ke ciki a yankin.
Matsalar rashin tsaro a Najeriya, musamman a yankin Arewa, tana ci gaba da hana jama'a bacci da ido biyu cikin natsuwa ko kuma doguwar tafiya akan manyan hanyoyin kasar saboda rashin tabbas ga tsaron rayuka da dukiyoyinsu sanadiyar ayyukan 'yan bindiga. Ko a Laraba ta wannan mako, 'yan bindiga sun kai hare-hare a wasu ƙauyuka da ke yankin Sabon Birni da ke gabashin Sokoto, waɗanda suka yi sanadiyar salwantar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. Sa'idu Ibrahim Neno, ɗan majalisar dokoki ne mai wakiltar yankin Sabon Birni a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, ya ce ko kafin hare-hare na wannan mako, 'yan bindiga sun kai farmaki a garuruwa da dama a 'yan kwanakin baya.
Ungwalallen nan da ƙarfe 3:30 da suka shiga, inda suka ƙona motoci guda biyu, mota guda ta mobile ce, mota guda kuma ta sojoji ce, suka kai sojoji guda biyu, sannan kuma suka raunata guda biyar kuma sojojin, sannan suka yi awon gaba da dabbobin garin gabaki daya. Sun shiga kwaran gamba, sun kashe mutum uku, sun shiga tsamaye, sun ɗauke dabbobi, sun shiga masawa, sun kashe mai gari, sun shiga garin malamai, sun kashe mutum biyu.
Duk da cewa akwai jami'an soji da 'yan sandan kwata da tarzoma a yankin, amma yanayin yadda suke karɓar umarni kafin yin aiki yana mummunan tasiri ga shawukan matsalar, saɓanin yadda jama'ar yankin ke gani ga makwabtansu da ke jamhuriyar Nijar. A cewar wani mazaunin yankin, Abdullahi Tsamaye,
sufurfe na gidan Runji ciyaman ɗinsu ya ce mana shi da an ce ga bandit sun shiga ba a minti biyar da ya buga ba sojoji da sun tafi. Saɓanin mu na Najeriya, gwamnati da wannan fa sai a ce sai an faɗa ma garisan, sai a ce sai an faɗa ma wannan, sai a ce sai an faɗa ma wannan. Kai a Ankara an halaka mutane. Gangara, zan bada misali da gangara. Gangara ga bandit cikin garin gangara, sojoji na a bakin gulbin gangara sun kai ta halada halba, sun kai ta kobe har sun kai ta sojoji na sun haɗu ba a ba su umarni su shiga ba. To me amfanin zuwan su?
Akan hakan ne ma dan majalisar dokokin sa irin Neno yake ganin cewa
gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya duk masu lahina mu a wajen mu. Ita gwamnatin tarayya in tana son lalura ga ta kare, sai ta kira gwamnan jiha, ta kira shugaban sojoji na wannan na jiha, ta kira kuma shugaban 'yan sandan da wannan na jiha, ta ce daga yau na amince gwamnan jiha ya ba sojojin jiha ta umarni ko dama jiha ta zauna lafiya.
To ko yaya masana harkar tsaro ke kallon wannan kiran na abaiwa gwamnoni ikon bayar da umarni ga jami'an tsaro? Detective Awal Baladir Mai Iya yana ganin cewa
zai kawo samu sauki zai taimaka wa jami'an tsaron su kansu wajen gudanar da aikin su za su samu ƙarfi da kasashe kuma za su samu damar mai da martani a kowane lokaci sai dai kawai abinda matsalar wannan abinda take faruwa shine shugabannin suna amfani da damar su dan tsugunawa ko dai abokan adawa ko kuma wani daban
matsalar rashin tsaro da yana ci gaba da gurgunta al'amura a Najeriya musamman a yankin arewa yankin da ke fama da nashi matsaloli na kansa ko bayan matsalar ta rashin tsaro Muhammad Nasir murar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya maituwar maganar matsananciyar matsalar tsaro da kuma maganar targadan turgudawar tattalin arziki na ci gaba da jawo hankalin dattawa a Najeriya domin hata kai ga dattijo Alhaji Amin dan tatan da ke dab da dungular shekara 100 na baya
da san din sai kowa gidan mu sai kun da hasabiya yanzu mutum ga kun da gidan ka kare da ka san mu sai da kun da shi ko da kun da shi ko sai da kun
a she dai maganar linto da rumbarin barrari kiramin rubtawa da kurkun yan jaha idan an tafi gaban kan hukumi na damun su kansu shugabannin hukumomin zabe a jihohi saboda an ji shugaban hukumar zabe ta jihar Jigawa na jaddadawa duniya cewa a matsayin shi wanda ya ci irin wannan gajiya lokacin da ya zama shugaban karamar hukumar da aka yi zabe da kasa yana ganin ya kamata a yi kuskure mar kundin tsarin mulki dan a sake sabon waiwayi
ba can tsari yana da kyau shine za a yi rana daya duk karamar hukumi 774 dole wasu jami'an za su samu shi kuma kowa zai ta kansa ne ba a dair dubu ba
tirka tirkar tanki in tanka da tata burzan taron tun kuɗe sunan Loretta Onoche a matsayin commissioner hukumar zabe ya kasa kawun nan yan masa da jidan tare Najeriya gida biyu domin kowa duk da dagar daddage wanda wasu yan masa da jidan tare Najeriya ke cewa an dakatar da amincewa da Loretta Onoche ne saboda kawai ta dauki rakatun jam'iyyar APC shi sanata Mari Ibrahim shekaran jihar Kano shekowa yana shedawa duniya cewa adalci ne babu wajen zaben Loretta gaba daya
dalili ne ya sa muka ce a jefar da Loretta shine akwai yar Delta jihar su dai tana nan yanzu tana national commissioner
to ai ta kusa gamawa
ai ko gobe za ta gama ai dai bata gama ba
wadannan fa so mun taba ne muka tabo cikin tarin muryoyin da muka tawo muku da su a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya shiri na 22 cikin jerin gwanan shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a haulayi dudar domin tabbatar da an tunkuɗe dukkanin damuwar da ke damaruwa a harkar siyasa da shugabanci a kasashen mu na Afirka idan kuma akwai wata matsananciyar matsalar da ke matsalamba ga yan Najeriya yanzu ita ce maganar targadan turgudewar tattalin arziki da kuma tsananin tsamin tsaro domin kuwa kusan babu wani taro da akan tattara a tarayyar Najeriya ba tare an tattauna wannan batu ba kamar dai da shi ma dattijan da ke dab da dungurar shekaru 100 a duniya kuma attajiri a jihar Kanawa Alhaji Amin Alhassan dan tata ya ribaci wani taro da aka yi a jihar Kanawa da ya tattauna batun tuna baya na irin karfin tattalin arzikin tarayyar Najeriya da kuma tsarin tsaron da ake da shi a baya
yanzu kun zo wani dalili ya sa mu zo mu lalata kudin mu mun yi da shi banga na rasar da muke sanari kobo 65 dala yau dala ɗaya wata na dala wajen 150 mu zan da yau a kan ashe a kinki da san da muke sanari a kowar gidan mu zan sanar da wani tun dare har safiya abin da zan sanar da yanzu mutum ka kunna gidan ka a kare da ka sa wani sauka
Allah ya ba
canza al'umma sai su canza kansu ya kamata mu rubutan mu ake kanmu
ba bakon abu bane batun bugun kirjin bujirewa dukkanin wani zabe na karan komai da aka taso da shi a jihohin Najeriya saboda yadda ake zaben kuma ya karkace ya koma gefe guda sai dai kuma duk da aka mahukunta da ke kula da harkokin zabe a jihohin suna ganin ya kamata ne a daina kaurecewa zaben tun daga jam'iyyu zuwa al'umma da ke zaben da ya kamata kawai a shiga idan ta so idan akwai abin da ba gane ba kawai sai ka runtuma zuwa gaban kuliyaman ta sabo wannan dai shine ra'ayin shugaban hukumar zaben jihar Katsinawa kuma shugaban kungiyar shugabannin hukumomin zaben jihohi Alhaji Ibrahim Bako
hukumar zabe ba da yancin ta tilasta mu wata kungiyar siyasa ta shiga zaben saboda haka idan aka taru kowa shiga zaben kaga lokacin za a samu yadda za a fitar da al'amura sosai sosai amma idan babban party da ake ganin kamar ita ce ya hamayya ta ce ba ta shiga zai faru
sun ce galibi ba su da kwarin gwiwa na wanzar musu da adalci
shin a cikin tsarin nan ba doka ne kakka zauna ka ce wai zaton za a yi min kaza ya hana in shiga kaza wannan ba magana bace zaka je ga ma kota haka cewa zato nike in kana son ka san gaskiya shiga kaga abinda akai in abinda akai bai gama shiga ba ka ta kotu
koma dai wacce komar koro bayani za a kukkunga dan kutsa bayani a kunnan yan Najeriya game da maganar inganci ko rungumar zabe na kananan hukumomi a wannan kasa da wuya al'umma su karba idan ba tattagar zaben nan akai zuwa gurin hukumar zabe ta tarayyar Najeriya da adda ita ta fara ba wannan kuma yayi daidai da tunanin shugaban hukumar zabe ta jihar Jigawa wanda shi ma ya ci gajiyar zaben kananan hukumomi da ya zama shugaban karamar hukuma lokacin da hukumar zaben tarayyar Najeriya ce ta gudanar da zabe a wannan kasa saboda haka shugaban hukumar zaben jihar Jigawa Alhaji Kabiru su gunguya gunguro gunguman gaya wa duniya gaskiya
tsarin mulki ne ba gwamnatin jihohi cewar su nada hukumar zabe mai zaman kanta wanda za su kafa ma'aikatan kuma za su bada kuɗin da za a yi zaben saboda haka an koma wancan tsari yana da kyau shine za a yi rana daya duk karan hukumi 774 dole wasu jami'an za su samu ci kuma kowa zai yi ta kansa ne ba a hadayar dubu ba
to idan haka ne in ka gamsu da haka kana tuntubar masu ra'ayin naka dan wataƙila ku tabbatar da sauyin nan
tsarin mulki ne dole sai ka koma ka gyara sashi na 8 na tsarin mulki in kana son ka yi wannan gyaran a hada gaba daya kuma zabe ta jihohi su hadu gaba daya ta tarayya ta yi zaben
me yawa wasu su ce koma wa zai zabe kuma ko a wane yanayi dai dole ne a yi rinto da rumbarumban rungume kurkun yan Najeriya idan an fata dandalin dire zabe kamar yadda aka dinga gani a baya sai dai kuma tuni masar jan tarayyar Najeriya ta ce to lokaci yayi wanda yayi rumbarumban rubta da kurkun yan Najeriya kawai a dana tarkon tattaro ji domin tabbatar da an hukunta shi wannan kuma a cewar masar jan tarayyar Najeriya zai zo ne a karkashin hukuma sukutun da guda ta hukunta masu laifukan zabe sanata Ahmad Babba Kaitan jihar Katsinawa yayi karin haske game da wannan kudirin dokan da yace idan ya gama za a samu da hukuma ne sukutun da guda da za ta tabbatar da tayi a tara a taran tattaro masu tada kura a lokacin zabuka a wannan kasa
kowa ya sani ɗaya daga babban cikas da ake samu a harkar zabe a Najeriya shine kare dokoki da ake yi daga lokacin da aka fara shirye-shiryen zabe zuwa lokacin da za a yi su waɗanda suke ganin sun yi ƙarfin gwamnati ko kuma sun isa su kare doka za su zo su yi wani abu wanda zai sa zaben bai tafi daidai ba irin waɗannan abubuwan su ne muke so mu hana muna so a rika samun sahihin zabe wanda abinda mutane suke so su zaba su suka zaba kuma shi za a tabbatar musu in sun zaba ɗaya daga cikin abin muhimmai wanda na san kowa zai ji daɗin shi ɗan Najeriya shine an samu bai ɗaya tsakanin zaben da ake yi jihohi wanda kowa ya sani kamar kariya gwamnoni suke suna yin yadda suke so to wannan zai iya tahowa ya kai zaben local government din da ward da duk wani zabe da aka zai iya zuwa har wannan commission din
game da maganar rikita da ta taburzar ta diye kafan Loretta Onetchan da shugaban kasa Muhammadu Buhari aike gaban minista domin tantance ta a matsayin commissioner a hukumar zaben tarayyar Najeriya kuwa sanata Ahmad Babba kai ta ne bikin baje bayani akan dalilin dankwafe wannan nadi baki daya
to akwai Delta mai suna Loretta wadda dama dai tun sadda aka kawo sunanta yana ɗaya daga cikin abin da ya tsaye da wanke waɗannan kwamishinonin saboda dambar wadda aka yi ta yi ta kanta to ga alama dai an same ta da laifin rike katin jam'iyya wanda kuma ya saba ma sharuɗɗan da ake so a wanke mutum ya zama kwamishina
to sai dai kuma irin bayanan da suka fito daga bakin tsohon gwamnan jihar Kanawa kuma da masar jan tarayyar Najeriya sanata Malam Ibrahim Shekarau game da maganar naɗin Loretta Onetchan suna nuna wa duniya ne cewa kamar ma masar ba baki ɗaya ta fito da shi akan maganar dakatar da naɗin Loretta Onetchan ba domin kuwa Malam Ibrahim Shekarau ya sheko ya shelanta wa duniya cewa idan magana ta gaskiya ce fa rashin adalci ne wajen zabo Loretta Onetchan yasa dole MS
sabbin tare na din suka tabbatar da sun tunkuɗe na intagefe guda
abin da constitution tace kar a ba wanda yake da dauke da katin jam'iyya to sai kuma da tai babu record da ya nuna ta koma ta sabunta zaman ta APC to kin ga zancen jam'iyya ce babu shi
to wasu na ganin siyasa ce kuka yi kun yi makanku kiyamul lauli dan a samu hadin kai shi yasa kuka sauke Loretta Olaji
a wannan ba haka bane aika mana ne yanki bayani wannan abu da ake ba shi da alaka da jam'iyya dalili ɗaya ne yasa muka ce a jefar da Loretta shine akwai yar Delta jihar su ɗaya tana nan yanzu tana National Commissioner
to ai ta kusa gamawa
ai ko gobe za ta gama dai ba ta gama ba
to yanzu da ba wannan mata za ku tantance Loretta kenan ku amince da ita
da ba wannan mata Loretta ba ta da wannan matsala dalilin mu kawai shine babu adalci cewa kujerin nan biyu na jihohi shida ne ka biyo Delta ka saki ɗaukuwa daga Delta bayan yar Delta tana nan ba ta gama yake
to duka kuma da wannan darin daddale dallan dalilan barin jam'iyya daya zuwa wata za mu karkare shirin manuniya na wannan rana a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi da yawa da kuka da cikin wannan shiri sai kuma jigo jagoran jawo muryoyi daga jihar Kanawa Mahmud Ibrahim Kwarin da kan kwaso mana muryoyi daban-daban domin kawo muku a cikin wannan shiri ni Isa Lord Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya
sauraro da haka muka zo ga shirinmu na nasiha a wannan rana mai albarka Juma'atu babbar rana daga bakin Sheikh Dr. Mansur Isa Yalwa shugaban tsangayar shari'a a Jami'ar Bayero dake Kano
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nasiha ta ga dukkan al'umman musulmi yan uwana a wannan rana ta juma'a kuma a wannan lokaci da muke cikin kwanaki 10 na farkon watan Dhulhijja shine dukkan musulmi su yi kokari wajen kyautata ayyukan alkhairi waɗanda za su zama musu ribar kafa na yana amfanar kansu a wannan duniya da kuma bayan mutuwa hakika waɗannan kwanaki 10 sune kwanaki mafi tsada waɗanda mutum baya da irin su a cikin rayuwarsa annabi musallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Abbas ma min ashirati ayyam al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam babu waɗansu kwanaki guda 10 waɗanda aikin alkhairi yafi soyuwa a cikin su sama da waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Dhulhijja saboda haka ya dan uwana kai kokarin neman kusanta zuwa ga ubangijinka da dukkan nau'uka na aikin alkhairin da zai amfane ka da aikin alkhairin da zai amfani ɗan uwanka wannan ya hada tun daga kan azumi zuwa sadaka zuwa salloli zuwa umarni da kyakkyawa da hana mummuna da karatun alqur'ani da yawan ambaton Allah da kuma dukkan abin da zaka yi wanda zai taimaki wani ko kuma kai ya taimake ka bayan mutuwa ina mana fatan alkhairi tare da addu'ar Allah ya sa waɗannan kwanaki su amfane mu su zama masu albarka a gare mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
wasu daga cikin kasar Colombia da yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar Jovenel Moise sun taba amfana da shirin horon sojar na bayar da ilimi da Amurka ta samar a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon cikin wata sanarwa da aikin murya Amurka ta sakon email jiya na mis kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci gwamnatin kwankwariya ta Libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓuɓɓukan ƙasa akan lokaci a watan Disamba yayin da ake ci gaba da damuwar cewa za a iya ɗage zaɓen abokai na ƙudda ƙudma na iya samun saɓanin ra'ayi in ji shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis yayin da yake tare da shugabar Jamus Angela Merkel lokacin da shugabannin biyu ke amsa tambayoyi game da bambance-bambancen da ke tsakaninsu kan bututun iska gas na ƙasar Rasha da alama ƙasar Iran na ƙara himma don auna Amurka da sauran ƙasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo suna gura da wasu ayyuka da nufin yaudarar ma'aikatan sojan Amurka da kamfanonin tsaro na kafafen sada zumunta
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu da wannan subuhin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi sa ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Sarfilu Hashim Gumel da kuma waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku ni ne naku Yusu Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia wani lafiya kuma mutashi lafiya peace salam.